sun shines bright on Loch Lomond, where me and me true love were ever wont to gay. On the bonny, bonny banks of Loch
da 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 da